أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بأي هكا بركة مدسادوا أو أن مسلاتي ميتار البركة مسجد عثمان بن عفان دنتي قبل كراتمنا عمدة الفقه واللفاوى الموفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. wannan shine majalisin mu na 36 a cikin karatun wannan littafin. In ba manta ba, sati da ya gabata mun tsaya ko mun zo ƙarshen babi wanda yake mana bayani akan sallah ta juma'a, ladabbanta da mustahabbanta da sharaddanta da duk wani abin da ya kamata malam ya kawo mana. Yau da iko Allah za mu tashi sabon babi wanda zai mana bayani akan sallar Idi guda biyu. Muna 13 ga watan Rajab, hijira daga Makka zuwa Madina 1446, wanda yi daidai da 13 ga watan 1 a kalandar Bature 2025. Malai ke cewa babu salatul Idaini, wa hiya fardun 'ala al-kifayati idha qama biha 40 min ahli al-Misr سقطت عن سائرهم ووقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال، والسنة فعلها في الصحراء وتعجيل الأضحى وتأخير الفطر، والفطر في الفطر خاصة قبل الصلاة، ويسن أن يغتسل ويتنظف ويتطيب، فإذا حلت الصلاة تقدم الإمام فصلى بهم ركعتين بلا آذان ولا إقامة، ويكبر في الأولى 7 بتكبيرة الإحرام، وفي الثانية 5 سوى تكبيرة القيام، ويرفع يديه مع كل تكبيرة ويحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين، ثم يقرأ الفاتحة وسورة يجهر فيهما بالقراءة، فإذا سلم خطب بهم خطبتين، فإذا كان فطرا حثهم على الصدقة وبين لهم حكمها، وإن كان أضحى بين لهم حكم الأضحية، والتكبيرات الزوائد والخطبتان سنة ولا يتنفل قبل صلاة العيد ولا بعدها في موضعها، ومن أدرك الإمام قبل سلامه أتمها على صفتها، ومن فاتته فلا قضاء عليه، فإذا أحب صلاها تطوعا إن شاء ركعتين وإن شاء 4 وإن شاء صلاها على صفتها، ويستحب التكبير في ليلتي العيدين، ويكبر في الأضحى عقب الفرائض في الجماعة من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق، إلا المحرم فإنه يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى العصر من آخر أيام التشريق. وصفة التكبير شفعا: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. Malai ke cewa wannan babi ne wanda zai mana bayani akan sallar Idi guda biyu, babban Idi da ƙaramin Idi, sallar azumi da sallar layya. yake cewa wa hiya fardun alal kifaya, ita salla idin nan guda biyu karama da babba farilla ce amma dai na kifaya shine idan wa'ansu sun aiwatar to sun sabke wa'ansu. Yace fa idza qama biha 40 min ahli al-misr, idan aka samu mutane 40 mazamuna gari suka tashi suka aiwatar da wannan sallar, saqatat an sa'irihim, tabbas ta riga ta saraya ga sauran ƴan gari mazamuna gari. Wannan kuma zamu zo kamar yanda muka saba a cikin sharhi zamu yi bayani akan haka. Yace wa waqtuha, lokacin da ake sallata sallar idi, min irtifa'i shamsi qayda rumhin, lokacin da rana ta dago daga tota hudo gulgudan goran mashi, minti 15 da hudan wata ila zawali, zuwa lokacin da rana za ta yi zawali, za ta karkace daga tsakiya. Wassunnatu, yace kuma yana ɗaya daga cikin sunna, fi'luha fi sahara'i, ayita a wajen gari kenan a daji. Wa ta'jilul adha, kuma yana ɗaya daga cikin sunna a jinkirta a gaggauta yin sallar idi na layya. Wa ta'khirul fitri, a jinkirta ko a jinkirta sallar idi na azumi. Yace wal fitru fil fitri khassatan, yace kuma ana bude baki kamun sallar idi na karamar sallah na azumi kamun a sallaci sallah, wannan shi kadai ake keɓanta. Kenan mafhumul mukhalafa, sallar idi na layya ba a bude baki sai bayan an kammala sallar idi. Yace qabla salati, kamun sallah ake bude baki in karamar sallah ce. Yace wa yusannu an yaghtasila, kuma sunna ne mutum idan zai fito idi yayi wanka, wa yatanazzaf, ya tsarkake ya ci kawa, wa yatatayyab, ya sanya turare. Yace fa idza halatis salat, idan lokacin sallah ya shiga, kenan sallah ta halatta a lokacin da ya kamata, kamar yanda malai ya bayyana, min irtifa'i shamsi qayda rumhi, lokacin da rana ta dago daidai goran mashi. Yace taqaddama al-imamu, sai limami sai ya ja gaba, fa salla bihim raka'ataini, sai ya yi wa mamun shi sallah raka'a guda biyu, bila azanin wala iqama, ba tare da an kiran sallah ba, kuma ba tare da an tayar da iqama ba. Yukabbiru fil ula sab'an bi takbirati al-ihrami, raka'a ta farko zai yi kabbara guda 7 gami da kabbara harama, kenan guda 6, idan ka kara da kabbara harama kana da kabbara guda 7. Yace wa fi thaniya 5 siwa takbiratul qiyami, yace kuma a raka'a ta biyu zai yi kabbara guda 5 koma bayan kabbara ta tasawwa, lokacin da ya gama yayi jalasatul istiraha, ayyana cewa Allahu akbar lokacin da zai tashi. To wannan ba ta cikin lissahi, kenan lissahin kabbara guda 5 zai yi koma bayan wannan kabbarar tasawwa. Yake cewa wa yarfa'u yadayhi ma'a kulli takbiratin, zai daga hannayen shi akan kowace kabbara. Ita ma wannan mas'ala ce wadda take da sabani, zamu zo kanta. Yace wa yahmadullaha wa yusalli 'ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallama baina kulli takbiratayn, zai yabo ubangiji, ya gode mi, yayi salati ga annabin sallallahu alayhi wa sallama tsakankanin kowace kabbara guda biyu. Ita ma wannan mas'ala ce wadda take da sabani. Yace summa yaqra'u al-fatiha, sannan ya karanta suratul fatiha wa suratun, kuma ya karanta wata sura wadda ta yassara ya karanta shi wannan limama. Yace yajharu fihi ma bil qira'a, wannan surorin da fatiha ko wannan rakawoyin guda biyu dukkan su zai bayyana karatuttukan shi. Fa idza sallama, idan ya sallame daga sallar shi, khataba bihim khutbatayn, wannan limamin zai yi wa mamun shi khutba guda biyu. Fa in kana fitran, malai yace idan ya kasance karama sallah ce, sallah azumi ce, hassahum ala sadaqa, wannan limamin zai musu khutba ya kwadaitar da su akan yin sadaqa. Wa bayyana lahum hukmuha, hukmaha, zai bayyana musu hukumta na yin sadaqa. Wa idza kana adha, idan ya kasance babbar sallah ce, sallar layya, bayyana lahum hukmul udhiya, zai bayyana musu hukumta na layya. Wa takbiratu zawaid, da kabbarori na dadi wanda ake yi, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamd, yake cewa wal khutbatani sunnatun, kuma wannan khutbobi guda biyu sunna ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Wala yatanaffalu qabla salati al-eid, mamu ko limami da mamu baya da hurumin idan yazo yayi nafila kamun sallar idi, wala ba'daha, ko kuma bayan sallar idi, fi mawdi'iha, a wannan wurin da yayi sallar idi. ita ma wannan mas'ala ce wanda take da sabani zamu zo kanta yace wa man adraka al-imama qabla salamihi duk wanda ya riski limami kamun limami ya sallame yace atammaha ala sifatiha sai ya cika wannan sallah akan siffarta kinan raka'a biyu sai ya kara yayi kamun limami ya sallame ai kun ga sabanin sallar juma'a aga in sallar juma'a ce bai tarar da raka'a guda ɗaya ba bashi ba sallatar raka'a guda biyu sai dai yayi azhar to a wannan halin idan ya tarar da limami kamun ya sallame ya tarar da shi yana zaman tahiyya idan limami ya sallame to wannan raka'a guda biyu zai sake atammaha ala sifatiha sai ya cika wannan sallar ta idin shi akan yanda aka bayar da ita siffarta akwai manganu na ibnu al-qayyim ta da ibnu taymiya zamu zo kansa akan haka yace wa man fatatuhu fala qada'a alayhi duk wanda yazo ya tarar da limami ya gama sallar idin shi sawa'un idin layya ko idin azumi yake cewa to babu wata ramuwa akan shi dan ma sunna ce muakkada amma dai duk da kasancewa su a wannan mazhabin hanabila sun dauke ta fardu kifaya ba sunna bace muakkada ba jamhurin malamai sun tai akan sallar idi guda biyu sunna ce muakkada ba wajibi bace ba nan yake cewa to duk lokacin da ya tarar da limami ya gama sallah fala qada'a alaihi babu wata ramuwa akan shi saboda mi in ka dauke ta a matsayin fardu kifaya ai wa'ansa sun sallata to ta saraya akan ka yake cewa fa in ahabba amma dai wannan mamun da yazo ya tarar da limami ya gama sallah idan ya so sallaha tatawwan sai yi sallar raka'a guda biyu wannan nafila ce a gare shi insha raka'atayn in ya ga dama sai ya raka'a guda biyu wa insha arba'an in ya ga dama sai ya sallata raka'a guda hudu wa insha sallaha ala sifatiha in ya ga dama kuma sai ya sallace ta akan siffarta kabbara bakwai kabbara biyar an gane yace wa yustahabbu takbiru fi laylatai al-eidain mustahabbi ne a dararen idi na azumi da layya mustahabbi ne a yawaita yin kabbara yace wa yukabbiru fil adha aqiba al fara'id fil jama'a kuma mustahabbi ne lokacin sallar layya a ringa yin kabbara bayan sallah wadda take ta farilla a cikin jama'a min salati al fajr daga sallah ta al fajr yawmi arafa ranar da aka tsaya rana arafa ila al asr min akhir ayyam al tashriq zuwa sallar al asr karshen kwanukai na ayyamut tashriq su ne kwana guda uku bayan kwanukan layya bayan mini na layya yake cewa wa sifatut takbir siffa takabbara da ake yi shine Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah wallahu akbar wallahu akbar wallahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd wannan shine abinda malam ya kawo mana idan muka leka zamu gani sallar idi Ubangiji ya shar'anta mana ita ba dan komi ba dan ta kasance mana godiya ce yabo da kirari da godiya akan ni'ima wadda Ubangiji yayi mana kuma ya cika mana ita shine idan muka dauki idin azumi wata guda muka shahe muna azumtar wannan kwanuka na azumi kuma kowa ya sani ba so ɗaya ba so biyu ba an idan aka ce azumi ya gabato ana ta maganganu akan dalilai na shari'a akan lada da tagomashi ga wanda Allah ya datar da shi ya isa wannan lokaci ya azumci wannan wata na Ramadan to wannan ni'imar da Ubangiji yayi maka shine na ɗaya ka gani ka san ka azumci watan Ramadan a cikin wannan watan na Ramadan ka tashi da dare ka yi qiyamul layli ka karanta alqur'ani kai kaza a cikin shi aka ce maka za a gafarta maka za a yantar da wuyanka daga wutar jahannama to kaga wannan abu ne wanda kana sa tsammanin lalle ka same shi a cikin watan nan na Ramadan kenan me ya kamata an baka yini daya wanda shine yinin da zaka bude bakinka ka zo ka sallaci rakawoyi guda biyu kai godiya akan ni'imomin da Ubangiji ya maka limami yana kutuba yana roƙon Ubangiji Allah ka maimaita mana Allah ka datar da mu ka ba mu ladan abin da muka aikata mamun shi yana ahli ga wannan duka wani salo ne wanda Ubangiji ya ware mana na mu gode mai akan wannan ni'imar da yayi mana haka idan muka koma kan idi na layya zamu gani kamun ranar idin nan da kai wa'ansu kwanuka su ne ake ce musu kwanuka ashir min zulhijja wanda wannan kwanukan sun yi ko wa'ansu ko yinin wannan sun yi ko wa'ansu yini a daren duniya ko a yinin duniya duk shekara aka ce maka dai ya tsaya da watan Zulhijja har zuwa kwana na 10 wa'annan yinin sun yi kowane yini alkhairi sun yi kowane yini fadala a cikin yini na duniya to kaga shi ma ubangiji ya raya ka ya baka damar aiwatar da ayyuka na alkhairi a cikin wannan kwanuka to me ya hidacewa ku hadu lokaci daya ku sallata rak'o'i guda biyu ku daga hannayenku ku gode wa ubangiji akan ni'imomin da yayi muku ce sanya ubangiji ya shar'anta mana wannan abun ba dan komi ba dan ubangiji ya cika mana wa'ansu ni'imomi wanda wannan ni'imomin sun cancanta sun dace mu tsaya mu hadu mu sallati wannan salloli guda biyu dan mu gode wa ubangiji akan ni'imomin da yake yi mana ko ni'imomin da ubangiji yayi mana kuma tabbas hadisi ya tabbato hadisin da Imam Ahmad ya hutar da shi isnadin shi isnadi ne wanda yake ingantacce haka Imam Bukhari ya hutar da shi da kwai kissa duk da wannan kissa ce wanda ta dan kumshi abinda Imam Bukhari ya kawo wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya lokacin da ya gabato garin Madina ya tarar da su suna da wa'ansu rani ku guda biyu wanda suke hutawa kowa da kowa a tukawa a zo a yi ta wasanni ana rana ce dai yanda muke idi haka su ma suke yi amma dai asalo na jahiliya shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa inna Allah qad abdalakum bihi ma khairan minhuma lalle Allah ya canza muku wa'ansu kwanuka guda biyu wanda suka yi alkhairi da irin wannan kwanukan naku wanda kuka ware kuke wasanni kuke kaza a cikin su shine yace yawmun nahar yawmul fitr wa yawmun nahar ranar idi na azumi idan an ce an ga wata 29 rini na harko na watan shawwal mu hadu mi sallah mu hadu mi yalwata wa juna mu hadu mi yi wasa da dariya mu hadu mu ziyarci juna yace Allah ya canza muku da wanda yake alkhairi ga wannan kenan wancan wanda kuke yi ga mafi alkhairin shi haka kuma da rana wanda take cikon kwana na 10 na watan Zulhijja ubangiji ya canza muku da mafi alkhairin abinda kuke yi a cikin jahiliya kaga wannan duka yana tabbatar mana lalle godiya ce game da ubangiji akan ni'imomin da yayi mana ya ware mana wannan kwanukan guda biyu duddan mu yi amfani da su shi sanya idan ka dauka umuman a cikin shari'a bai dacewa koma bayan wannan idin guda biyu karamar sallah da babbar sallah a ce mun dauki wata rana rana ce ta idi wanda zamu more zamu yalwata zamu yi kaza wannan duka idan muka yi hakan to mun zo da wani abu wanda yake bid'a abinda babu shi a cikin addini mun takuda da abinda shari'a ta tabbatar mana shi ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar mana duk wanda ya kago wani abu ya sanya shi yake nuni a lalle wannan abun wa addini ne wa to tabbas ya zo da abinda za a mai rube da kayan shi duk abinda zai aiwatar to haramun ne kaga wani ihtifalata da za a yi a ce a lokaci kaza a ware dan a yi kaza wani ceremony da za a yi wanda a sanya shi kalkashin shari'a dukkan su wannan haramun ne wani anniversary wani wane ne wani waye wani maulidi da za a yi dukkan su wannan haramun ne qat'an saboda shari'a bata baka damar ba kai ihtifali da wa'ansu ranaka sama da wannan ranukan guda biyu wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana ya bayyana wa mutanen garin Madina Allah ya canza muku da abin da yake alkhairi ga abin da ko kasance kuna aikatawa wallahu ta'ala a'lamu mala yake cewa wa hiya fardun ala alkifaya yace kaga sallar idi guda biyu farilla ce amma dai ta kifaya idan wa'ansu sun sallata to sun sabke wa sauran wannan shine abinda malam ya kawo duk da kasancewar idan muka dauka malamai sun yi bayani akan lalle ita sallar idi jamhurin malamai sun tai akan sunna ce muakkada sunna ce wadda take karhawa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dalilin sa akan haka suke cewa ina lokacin da Imam Muslim ya kawo riwaya yake cewa lokacin da wani mutumin karkara ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya zo sai yake tambaye shi yake cewa me yake wajibi a gaina farilla a kaina sai na yi shi a cikin wannan addinin na musulunci manzo Allah yake cewa khamsu salawatin yake cewa salloli ne guda biyar sai wannan mutumin na karkara yake cewa hal aliyya ghairahunna shin ina da wani abu koma bayan su wanda suka kasance wajibi sai na yi su manzo Allah yake cewa illa an tatawwa sai dai idan ka zo da abu wanda yake na nafila to wannan kanka kawa ita kuma nafila mun sani ita take compensate
wata farillan mu duk lokacin da dama mun sani sallar tamu wani sa wani sa'im kawai yanda manzo Allah ya bayyana mana wanin zai yi sallah a cikin goma kashi ɗaya gare shi na daga lada yayi sallah hankalin shi a can tunanin shi a can yana wani wannan da sahawin shi Allahumma kurni yana bayan limami inda shi kadai ne aka bari bai san ba ina zai kai ba bakin wata katanga zai tsaya ba wanin zai yi sallah a cikin uku yana da kashi ɗaya wani a cikin biyar yana da kashi biyu haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana ba kowa bane ba zai dace ba 100% ya samu ladan sallar shi ba zaka zo shaydani yana ribantar lokacin da limami ya kabarta sallah ya shigo ya ringa wasu waci tsankanin sahu bayan sahu yana raya maka ƙarya da gaskiya yana raya maka abin da ya kamata abin da ma ka mance zaka ringa tunanin shi a wannan lokacin zai zo wani play in a lokacin nan za a ringa takhdidin shi kaza zuwa kaza in an yi kaza kaza zai bada duk a cikin sallar to amma dai mi shari'a he ta ce maka in ka gama sallah an baka lamarin kai istighfari guda uku astaghfirullah 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 wannan dan abin da aka dan shiga aka hutar ubangiji ya kankare kuma insha Allah ubangijin ka za ya kankare maka wannan duka gata ne ga al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dalilin su waɗanda suke cewa a ai wajibi ne sunna ko farilla ce fardu kifaya ce idan farilla ce ita sallar idi in dai ba a samu ba an san yi ba to huwa laihi yana kan kowa amma dai aka samu an su a mazhabin Hanabila aka samu mutum 40 suka yi to in garin in miliyan guda ne sun sabkewa kowa a mazhabin jamhurin malamai in dai aka samu mutum uku to tabbas sun riga sun sabkewa kowa ko mazhabin Hanafiya da Shafi'iyya Malikiyya 12 qiyasan da sallar Juma'a kamar yanda sati da ya gabata muka yi bayani sun kawo suke cewa ai ubangiji ya bayyana fa salli li rabbika wanhar kai sallah dan ubangijinka kuma ka yanka abin yankanka suka ce kaga wannan ai ubangiji da ya kawo nan umurni ne yi salli shi ta kuma siga ta umurni idan ta zo tufidul wujuba wajibi ne wannan abin sai ka yi shi sai suka ce a'a su malaman da suka ce a sunna ce muakkada suka ce a'a ai da kai dalillai da kai qarina wanda take tabbatar mana lalle ubangiji be tabbatar mana ba ko wannan qarina ta sarrafar da hukuncin wannan na farilla ya koma zuwa ga mustahabbi wannan ga malaman da suka dauki fassara fasalli li rabbika wanhar aka da kai hadisi ne wanda isnadin shi ingantacce hadisin Abi Abdullah As-Sanibi wanda ya kawo yake bayani yake cewa Abu Muhammad yana tutiya ko yana tunanin lalle wuturi wajibi ne farilla ne mutum sai yayi shi a rayuwar shi sai Ubada bin Samit yake cewa ina shela maka ina mai shedawa lalle naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa khamsu salawatin افترضهن الله على عباده yake cewa salloli guda biyar wanda ubangiji ya wajabta wa bayu lalle sun yi su yake cewa duk wanda ya kyautata arwallar shi ya sallace su a lokacin su ya tuka ruku'an su ya tuka sujadar su ya tuka khushu'i a cikin sallar shi yace kana lahu indallahi ahdun an yaghfira lahu yace yana da alƙawari a gun ubangijin shi da ya gafarta mai zanuban shi yake cewa mallam ya fa'al fa laysa lahu inda Allah ahad in sha'a ghafara lahu wa in sha'a azabahu yake cewa kuma duk wanda bai yi ba hakan ba bai zo da sallolin nan guda biyar ba da khushu'in su da ruku'in su da sujudar su yake cewa to babu wani alƙawari tsakanin shi da shi da ubangijin nan in ya ga dama ya azabtar da shi in ya ga dama kuma ya gafarta mai in tashani kaba'ira didda ita sallah tana daga cikin barinta yana ɗaya daga cikin manyan zulubai kenan hada mafi rinjaye lalle wannan dalilan sun bayyana mana hadisi na harko da muka karanta hadisin nan na biyu da muka karanta sun tabbatar mana lalle qarina lalle fasalli li rabbika wanhar umurnin nan da kai qarina wanda ta sarrafar da shi zuwa ga daga umurni zuwa ga mandubi kenan sallah ta idi guda biyu sunna ce wadda take muakkada da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akwai maganganu da yawa na malamai wanda suka kawo akan wannan mas'ala wallahu ta'ala alam sai malai yake cewa idza qama biha 40 min ahli misr idan aka samu mutum 40 mazamna gari ai tan a masalar sallar juma'a mun yi bayani mazamna gari su wane ne matahi ko waɗanda suke yin zanguna yau ma suna iya tattarewa wannan dukan su bata wajaba akan su ba idan a gari aka samu mutum 40 kalkashin mazhabin Hanabila idan aka samu mutum 40 to tabbas wannan sallar Juma'a ta saraya akan sauran mutane saqatat an sa'irihim ta sabka ko ta saraya ga sauran mutane wannan kuma kamar yanda muka bayyana kiyasi ne da sallar Juma'a da suka yi sai dai hada mafi rinjaye in dai aka samu mutum uku in sun ga suna iyawa to suna iya yin sallar su an samu wanda zai iya yin khutba an samu wanda za su saurara guda biyu to suna iya yin sallar su ta idi wannan kuma kiyasin su ma da malaman da suka zartar akan in aka samu mutum uku ana iya yin sallar Juma'a su ma suka ce in dai aka samu ukun to ana iya yin sallar idi wallahu ta'ala a'lam yace wa waqtuha lokacin ita sallan nan ta idi guda biyu min irtifa'i shamsi lokacin da rana ta dago qaidar rumhin gulgudan goran mashi ila zawali zuwa lokacin da rana za ta yi zawali kuma wannan da kai hadisin Yazid ibn Khumair daga Abdullah ibn Busar yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa mun kasance lokacin da muke gama sallan mu ta idi yake cewa shine lokacin waqtut tasbih hina tasbih lokacin sallar wallaha a wannan lokacin muke gama sallar mu ta idi kenan kamun rana ta yi zafi su sun riga sun kammala sallar su ta idi kaga zaka dauka karhe 8 karhe 9 karhe 10 duka wannan lokacin ta ne kamun dai ya kasance waqtul zawal sai malai ya ci gaba da mana bayani akan sunnoninta yake cewa wassunnatu fi'luha fi as-sahra ina ɗaya daga cikin sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama a huta wajen gari a daji ayi wannan sallah as-sahra shine wajen gari ko wata falfajiya wadda take jeji a huta can ayi wannan sallah kuma wannan da kai dalili wanda Imam al-Bukhari da Muslim hadisan da hadisin da suka kawo hadisi Abi Sa'id al-Khudri yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa ya kasance manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yakhruju yawm al-fitr wa al-adha ila al-musalla manzo Allah yana huta ranar idi karamar sallah da babbar sallah yana huta zuwa wata falfajiya yayi sallah a wannan wurin yace fa awwal shay'in yabda bihi as-salat farkon abinda manzo Allah yake farawa da shi shine daga yazo kurum sallah yake farawa ba khutba ba kuma bayan sallar juma'a ba kaga nan mahallu shahidi yakhruju ila al-musalla manzo Allah yana huta wata falfajiya wanda kuma bayan cikin masallaci yayi sallah a wannan falfajiya idan ka tayi masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da kai muslimul gamama wani masallaci ne wanda aka gina shi wanda ainihin nan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake sallata shi sallar idi wuri ne wanda yake kurun falfajiya ce anan ake zawwa ayi sallar idi ayiwa kowa da kowa ya huto a garin Madina ayi sallar idi ayiwa mutane khutba ayiwa mata khutba sai mas'ala wadda idan ya kasance da kai uzuri wani uzuri ya gito misalin sabkar ruwan sama lokacin sallar ya shiga ranar idin sai ga ruwan sama ya kece yana zubawa ko mutane sun tattaru ko mutane sun huto suna iya hutawa su sallaci wannan sallar a wannan lokacin an ba da dama mutane su yi sallah a cikin masallatayen su kamar yanda aka samu a wata shekara manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aiwatar yayin sallar idi a cikin masallatayen shi dalilin sabkar ruwan sama kaga wannan shi yake nuna mana lalle idan an samu wata larura ko wata bukata wanda ta bada damar ba za a iya huta ba wajen gari ba a sallaci wannan sallar ba kuna iya yin sallar ku a masallacin ku kuma kanku lahiya Allah ya sauke muku ma ja'ala alaikum fi dini min haraj haka kamar yanda yanzu ake yi duk da kusan ko ina yanzu zaka samu ba wai wajen garin ba ake huta ba in ba irin murare ba wanda Allah ya yalwata musu ba samun irin wannan hila yayi wanda ake idi a wurin sa amma dai zaka samu masallacin da ake yin juma masallacin da ake tara jama'a ko da Saudiya zaka samu wurin da ake yin sallah salloli guda biyar ayi sallar juma a wurin nan ake yi a cikin harami ba sa huta wani wuri kuma wannan yalwa ce ta gari idan an ce a hutan to waye zai huta waye yake da damar ya huta ina karshen garin yake kaga da kai takurawa duka wannan sauki ne wanda Ubangiji ya kawo kuma ba don komi ba ka samu Ubangiji ya kaddara yin hakan duddan a tabbatar wa al'umma ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama in dai wani uzuri ya gito to ba lalle wajibi ba sai kun huta wannan bayan gari ba ku sallaci sallolin ku na idi ba an muku rangwame wallahu ta'ala a'lam
yace wa ta'jilul adha wa ta'khirul fitr, yana ɗaya daga cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a gaggauta yin sallar idi na layya kuma a jinkirta sallar idi na azumi. Aga idan aka ce a jinkirta sallar idi na azumi ba dan komai ba, saboda wanda ma bai samu ba abin da zai hutar da zakkar shi ta kono ba, ya kasance wannan dan jinkirin da za a yi ya samu damar da ya tafi ya yi fafutuka ya kawo ya hudda ya din ya hudda ya bai wanda suka cancanta a baiwa. Kaga da akwai hikima a cikin wannan al'amarin. Ita kuma sallar idi na layya, saboda mutane a gaggauta ta a yi ta, saboda mutane suna da ayyuka, wani sai ya sabko ya zo ya yanka ko wajibi ne ma sai an sabko daga sallar juma'a, saboda wanda ya yanka kamun sallar idi to irin layya ce irin kowace layya wanda ya yi. Kamar yadda aka samu ɗaya daga cikin sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, saboda hamasa da neman samun lada na daga ibadar da suke yi don Ubangiji ya yarda da su, kurum ya tashi da safe, kurum ya ɗauki ragon shi yanka. Da ya yanka ya zo ana hira, manzon Allah ya ce wanda ya yanka kamun a hawo idi to irin yanka ne irin kowane yanka a kowane lokaci ba layya bace ba. Ya ce ni manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na riga ina yanka. Yace to wa ya hukumci na, yace yanka ne irin kowane yanka. Yace to manzo Allah ina da akuyan da bai kai ba, yace an baka dama ka kai ka yanka shi, wannan ruksa ce da shi kadai, kuma bayan shi in dai bai kai ba lokacin da za a iya yankawa ba, to haramun ne a yanka a yi layya da shi. Kaga shi ya sanya nan malai ya kawo mana yake cewa ai mustahabbi ne yana da daga cikin sunna a gaggauta yin sallah ta idi a jinkirta sallah ta idi na azumi. Wannan da kai hadisai duk da hadisan dukkan su da ifai ne a cikin isnadun su, da kai wa ansur wat wanda malaman hadisi suka aibanta su ba sa amsa hadisi daga hannayen su. Hadisin Imam Shafi'i ya kawo hadisin a cikin musnad din shi, sai dai malamai dukkan sun rajjaha sun bayyana hadisi ne wanda yake ba'ifi, amma dai da kai hikima a cikin gaggautawa da jinkirtawa. Wallahu ta'ala alam. Yace wal fitru fil fitri khassatan qabla as-salati, yace yi bude baki ga sallar idi na azumi kamun a hawo sallar idi, wannan an kebanci sallar idi na azumi shine idan Allah ya kaddara rana ta hudo an baka dama kawai daga sallar alfajir har zuwa lokacin da za a hawo idi, an baka dama ka ci abin da ka ga dama, sannan ka zo ka yi sallar, ka hawo sallar ka ta idi. Wannan sunna ne ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Sai malai ya ce khassatan, wannan an keɓance sallar idi na azumi, amma dai sallar idi na layya ba a keɓance shi da haka ba. Abin da yake cikin sunna shine ka jinkirta har zuwa lokacin da aka sabko daga idi, in ka iya haƙura ka haƙura har ka yanka abin yankanka, ka ɗauki wani abu daga cikin abin yankanka ya kasance shine harkon abin da za ka sa a bakinka. Wannan ita ce sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Shi sanya za ka samu a yanzu zaka samu a harami daga an ce maka an taho daga ketawa alfujir ko bayan sallah asuba, zaka gani ana ta yawo da dabino da kahawa ana ta mikawa mutane. Wannan sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama tun dabino kamun wannan lokacin. In kuma mutun yana da yalwa duk abin da ya samu na daga kayan dadi ya ci ya more kamun ya hawo sallar idin shi, inda halin ya gayyata ma wa an su zo su ci su mora, su ma su zo su ci mora, dukkan su ci kalkashin arzikin shi. Akwai hadisin da Imam al-Bukhari ya hutar da shi, hadisin Anas bin Malik yarda Allah shi tabbata a gare shi. Anas mun san wane ne, khadimi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama, yace ya kasance shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama la yaghdu yawm al-fitr hatta ya'kula tamaratin, yace cewa baya sammako ya tahi fagen idi, wannan musalla wannan falfajiya wanda ake sallata sallar idi, yace har sai ya ci wa'ansu da binin nuka. Kaga wannan sunna ne ka ci wani abu kamun ka hawo idi. Kuma wannan haka malamai suka yi ijma'i, kamar yadda Ibn Rushd a cikin wannan Bidayatul Mushayr ya kawo, yana bayani yake cewa malamai sun yi ijma'i lalle mustahabbi ne mutun ya bude bakin shi kamun ya hawo idi na sallar azumi. Yake cewa amma dai sallar layya yace baya daga cikin sunna mutun ya bude bakin shi kamun ya hawo sallar idi, kamun a yi sallar idi. Amma dai idan ya ci ba bai da wani laifi, sunna aka ci
in ka saba baka da wani laifi in kai kana da lada sai mala ya ci gaba da cewa wa yusannu an yaghtasila wa yatanazzaf wa yatayyab sunna ne na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama mutai idan zai huta sallar shi ta idi yayi wanka yace wa yatanazzaf kuma ya tsabtace jikin shi kaga nan tsabta gashin baki ne gemu ne yayi busubusu a dan daidaita horce ne a daidaita aski ne a daidaita dukkan su wannan ana kiran su da at-tanzif baya da kyau ko baya daga cikin sunna na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutum kurum ya huta idi gashi nan dai shi dai gashi nan bu shi dai ba wani ba wannan ba kamar ya huto daga bulaguro wannan baya daga cikin sunna shi san ya manzo Allah yace yagatasil afwan malam yace yagatasil yayi wanka waya tanazzab ya tsabtace jikin shi waya tatayyab ya sanya turare wasu malamai suka ce wayal bisu wayal basu ajwada siyabihi ya sanya mafi makura ta kyawun kayan shi inda hali yayi sabon dumki inda hali kuma ya wanke ya goge ya darje a cikin kayan da suka yi burge shi ya huddo ya sanya golgodan liyun fi quzu sa'atin min sa'ati golgodan yanda Allah ya arzuta shi to a lokacin da man qadira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah golgodan yanda ubangiji ya maka kai kokari ka sanya in Allah ya wadata ka a karshen irin kaya wanda ake sanya ko shugaban kasa irin su ne kana da halin saka huto wannan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis babu hira a ce almanbazaranji a cikin wannan al'amarin saboda an waduwa ne za a yi da wannan abu akwai hadisi na Ali ibn Abi Talib yarda Allah shi tabbata a gare shi hadisi ne wanda Ibn Abi Shayba ya kawo shi hadisi ne wanda yake ingantacce haka Ibn Munzir shi ma ya kawo shi yake cewa al-ghusl yawm al-yawm al-adha wa yawm al-fitr yake cewa wanka ranar idi na layya da ranar idi na azumi yace wannan sunna ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama haka Abdullah ibn Umar shi ma isnadin hadisin isnadi ne wanda yake ingantacce haka Imam Malik ma ya kawo hadisi a cikin muwatta yake cewa kana yaghtasilu wa yatayyab yawm al-eid Abdullah ibn Umar ya kasance yana wanka yana sanya turare ranar eid ka ganin wa'annan sun zamna tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun sani yana ɗaya daga cikin sunna na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama haka shi ma Ibn Rushd ya kawo ya hakaito mana ijma'i a cikin bidaya bidayatul mujtahid yace lalle ana so mutun yayi wanka ya ƙure adaka ranar idi saboda ya huto rana ce ta huto rana ce ta gode wa ni'imar da ubangiji yayi mana a wannan rayuwa ya sadar da mu da kwanuka wanda suke mafi alkhairin kwanuka kaga a cikin watan na azumi gowan su darare ne wanda ubangiji yayi rayar da kai kaga a goman harko a yantar da kai da wuta za a yayi mu wata jama'a kai yace kai fi kulli lailatin a kowane dare sai an yayi mu wata jama'a an yantar da su da wutar jahannama kaga wannan ni'ima ce wanda ubangiji ya baka yana da kyau ka gode rubbama ya kasance kai aura husnin zan mafi rinjayar zato kana sa ran ubangiji yayi da kai a cikin wannan shekara an yantar da kai an yantar da wuyanka daga wutar jahannama an datar da kai da samun wannan garaba za kwana 10 kwana 20 kwana 30 ko kwana 29 ana ta ibada guda daya wanda ubangiji yace wa ana ajzi bihi fa innahu li wa ana ajzi bihi wannan ibada tawa ce kuma ni nake sakanta bawa nake sakanta wa bawa na da abinda na gani ya dace in sakanta wa bawa na a duk wata ibada ubangiji ya kebance ya ce in kai kaza ga ranar da za a baka 10 ne ko kuma 700 ne ko limtin balinkin 700 ne amma dai azumi ubangiji ya ce nawa ne ni nake sakantawa bawa da abinda naga dama kaga wannan me ya kawo ni'ima ce wanda ubangiji yayi maka ya datar da kai ka sallata ka azumci watan nan na Ramadan haka idan muka koma da kai hadisin da ya tabbatu riwayoyi ashabu sunna sun kawo shi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kawo ɗaya daga cikin Abu Musa al-Ashari ne yayi mulki akan wasu mutane guda biyu wanda suka yi imani da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama suka zo garin Madina bayan sun yi mubai'a suna zama yace a cikin wannan mutanen guda biyu ne ɗaya yana da hazaka yana da kwazo wurin ibada ɗayan kuma Alhamdulillah sallolin nan guda biyar mun yi ba wani wanda muka rage a cikin rai wannan kada yana iya baka lamarin shiga gidan aljanna kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar mana in dai zakai sallolinka guda biyar baka rage kowa a cikin ranka ba wallahi sakamakon ka gidan aljanna in kuma a ce a'a kai kullun kwana azumi sallah kwana sallahi ne azumi amma dai kullun kana rike mutane a cikin ranka kana zalunta wancan kai da wancan kai kaza yace wallahi tallahi aikin banza mutun yake yi ba lalle bai sha ba yake cewa wannan mutanen guda biyu ɗaya yana da kwazo ɗaya bai da kwazo yace wannan mai kwazon Allah sai ya karbi ranshi yace wannan mai mara kwazon yace he Allah ya jinkirta mai har sai da ya azumci watan Ramadan wannan na farkon mutuwar shahada yayi shi kuma wannan na biyu Allah ya arzuta shi da samun azumta watan Ramadan sai da watan Ramadan ya shude sannan Ubangiji ya amshi ranshi Abu Musa al-Ashari yake cewa he ne muhulki sai na ga wannan mutumin suna dukkan mu guda uku muna tsaye a bakin kofar gidan aljanna wannan mutumin na farko wanda ya fara mutuwa ba a ce me ya shigo me kira da ya fito daga gidan aljanna sai ya kirayi wannan mutumin wanda Allah ya jinkirta mai ya azumci watan Ramadan ya amshe shi yace he aka kiraye shi aka sanya shi gidan aljanna a harku yace daga baya mai kira sai ya fito sai yace wannan wanda ya mutu wa shahada sai yace me kai ma shigo ya ja shi ya shiga gidan aljanna yace mai kira kuma sai ya sake fitowa daga gidan aljanna ina jira a kiraye ni sai yace mun kai koma ba yanzu ba dalili ana shiga gidan aljanna ba a mutu ba shi Abu Musa al-Ashari yana barci ne yake yi ai mulki ne yake yi yake cewa wannan abin sai ya tayar mini da hankali yanzu ai mutumin da Allah ya arzuta shi da mutuwar shahada a ce wani wanda bai da kwazo duk ya kwazan shi wani wanda bai da kwazo ya riga ya shiga gidan aljanna tacce ku ce yake yaduwa a cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama har labari ya ce wa manzo Allah yake cewa shin wancan nabi wanda ya fara shiga gidan aljanna wanda ya azumci watan Ramadan yake cewa shin ba Allah ya dada mai a cikin kwanukan shi ba har sai da ya azumci watan Ramadan sannan Ubangiji shi ya karbe shi ba suka ce kwarai ko yace shi ya sanya wannan shine ba wani abu ba to kaga wannan ni'ima ce ba karma ba wanda Ubangiji wanda yayi mana kuma ya dace mu gode wa Ubangiji ya dace a wannan yinin mukura ta gwankan mu mukura ce mu huto kowa ya tabbatar lalle Ubangiji yayi mana ni'ima ko mu ma mu tabbatar wa zuciyar mu muna godiya akan ni'imar da yayi mana wa amma bi ni'mati rabbika yake cewa fa idha hallatis salat idan lokacin sallah ya shiga nan halla lokacin da sallah ta halatta miyita shine bayan rana ta riga ta hudo daidai gwalgwadon goran mashi yace taqaddamal imamu a lokacin da limami ya shigo masallaci ko ya zo wannan falfajiya wanda ake yin sallah yace sai ya ja gaba yayi wa mutane sallah fa salla bihim rak'ataini sai ya mus sallah rak'o'i guda biyu mu wannan dalilin hadisin da Imam al-Bukhari da Muslim suka wutar da shi hadisi Abdullah ibn Abbas yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa lalle manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya sallaci raka'a guda biyu lokacin idi lam yusalli qablahuma wala ba'dahuma manzo Allah bai sallaci wata salloli ba kamun sallar idi kuma haka bayan sallar bai sallaci wani salloli ba wannan dalili ne limami bai da hukuncin yin sallah ta nafila kamun sallar idi haka da bayan ta wannan dalili ne daga Abdullah ibn Abbas abin da ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ajwatar sai yake cewa bila adhanin wala iqama wannan sallolin ko rak'o'in nan guda biyu da za a yi yace ba a kiran sallah ba a tayar da iqama wannan da kai hadisin Samura bin Jundab wanda Imam Muslim ya hutar da shi wanda yake cewa na sallaci sallolin idi ba so ɗaya ba so biyu ba tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama in an zo ba a kiran sallah ba a tayar da iqama hadisi ne wanda Imam Muslim ya hutar da shi haka kuma malamai suka yi ijma'i akan haka kamar yadda Al-Qadi Iyad ya kawo a cikin Ikmalul Muallim ya kawo bayani akan lalle ya haikaito ijma'i lalle malamai sun yi ijma'i akan sallar idi ba a mata kiran sallah ba a mata tayar ba a tayar mata da iqama daga yazo kamar yadda malai yace taqaddama kullum zai shiga ya musu sallah raka'a guda biyu sannan ya musu khutba yace to yaya ake yin sallah malai yace yukabbiru fil ula sab'an bi takbiratil ihram zai ya shigo yayi kabbara a raka'a ta farko kabbara guda bakwai yace kuma dadi a kabbaran nan guda bakwai dare da kabbara harama kenan shidda zai yi wannan ta farko matsayin kabbara harama saboda sallah ba ta tabbatuwa sai an bude ta da kabbara harama saboda cikin sharɗin sallah ko cikin rukunin sallah shine albara'u bi takbiratul ihram wajibi ne ai kabbara harama Allahu akbar idan kai hakan to shine yake tabbatarwa ka shiga cikin sallah yake cewa wa fi thaniya khamsan siwa takbiratul qiyami a raka'a ta biyu za yi kabbara guda biyar banda lissahin kabbara ta tsayuwa kenan idan ya taso yace Allahu akbar wannan ita ce kabbara ta tsayuwa ba ta cikin lissahi sai yayi kabbara guda biyar kenan idan ka hada nawa kabbara guda shida waccan bakka mata lissahi an gane to wannan su ne ake kira wannan kabbarorin guda 12 su ake kira da at-takbiratu zawa'id kabbarori na dadi akan kabbara ta harama wanda ake yi kuma wannan ana yin su ne kamun limami ya fara karanta suratul fatiha wannan kuma hada ce ta dukkan wa'ansu malamai wanda malaman fiqh wanda suka tsaya akan ta hannu hadisi akan kamun a fara karanta fatiha ake wannan kabbarorin kuma wannan dalili ya tabbatu hadisi wanda Imam Ahmad ya hutar da shi hadisi Abdullah ibn Umar yake cewa lalle manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi kabbara guda 12 sab'an fil ula wa khamsan fil thaniya kabbara guda 7 a raka'a ta farko kabbara guda 5 a raka'a ta biyu hadisi ne wanda yake ingantacce wanda shi Imam Ahmad karan kanshi ya inganta hadisin haka mai talkhisul habir shi ma ya kawo sai dai da kai maganganu na malumai akan haka hasatan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa ansu daga cikin su an samu suna yin hudu kabbara hudu raka'a ta farko kabbara hudu raka'a ta biyu wa ansu kuma an samu suna yin kabbara guda 8 kabbara guda 9 kabbara 5 a raka'a ta farko kabbara guda 4 a raka'a ta biyu wa ansu kuma sun tahamma suke bayani suke cewa man sha'a kabbara 7 wa man sha'a kabbara kabbara 9 wanda ya ga dama sai yayi kabbara guda 7 in ya ga dama yayi kabbara guda 9 dukkan su wannan hadisi sun zo kamar idan ka koma cikin musannaf na Ibn Abi Shayba haka musannaf na Abdul Razzaq na haka sharh ma'ani al-athar dukkan sun kawo bayani akan lalle wa ansu daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sun tai akan haka sai dai Imam Ahmad yayi ta'liqi akan wannan maganganu kamar yanda wannan Ibn Abdul Barr ya kawo haka a cikin istizkar din shi yake cewa Imam Ahmad ya nassanta yace annahu yajuzu at-takbir ala kulli sifatin ruwiyat 'ani as-sahaba min ghairi karahati yace halaka ne ai kabbara a gulgudun irin siffofin da aka samu an rawaito daga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hudu 9 dukkan su an rawaito yace duka babu wani karhanci akan haka yace wa in kana al-afdalu indahu 7 fil ula wa 5 fil thaniya yace sai dai mafi fadala yace shine ayi 7 raka'a ta farko 5 raka'a ta biyu kuma haka ibni abdul bar ya rajjaha yace wannan shine abin da yahi ayi kabbara 7 raka'a ta farko kabbara 5 raka'a ta biyu wallahu ta'ala a'lam amma dai wada mafi rinjaye tunda hadisi wanda hadisi ne wanda yake ingantacce ga abin da aka samu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana aiwatarwa ba ma da hurmun mu tsallake mi abin da wani yazo da shi duk da shi Imam Ahmad ya bayyana shi ya kawo hadisin amma dai ya bayyana yace idan kayin ba wani abba ne wanda yake makruhi ba amma dai sunna ce kai kayi kaza amma dai abin da yayi shine kai 7 raka'a ta farko raka'a ta biyu kai guda 5 yace wa yarfa'u yadayhi ma'a takbiratin yace wannan limamin zai daga hannayen shi tare da kabbara ta haraba tare da kabbara wannan lalle an samu hadisi daga Abdullah ibn Umar yana aiwatar da haka idan ya tashi yayi kabbara Allahu akbar yana daga hannayen shi sai dai duk dalilin da aka samu ko hadisan da aka samu zan mu samu Imam Abu Dawud ya kawo hadisan haka Imam Ahmad ya shi ma ya kawo hadisin na Abdullah ibn Umar sai dai dukkan su isnadin hadisan isnadi ne wanda yake da'ifi baya da inganci kenan aula abin da yake sunna duk babu dai wani dalili wanda yazo daga baki daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ba wannan hadisin na Abdullah ibn Umar ba wanda yake cewa in ya tashi yana daga hannayen shi a kowace kabbara kabbara harama ita kadai ake dagawa hannu sauran kurum mutun yayi kabbarorin shi ba tare da ya daga hannayen shi ba kaga sabanin mazhabin Hanabila duk da kasancewa suna kiyasi akan sallar gawa ita ma sallar gawa da lillahi sun zo wanda ba a daga mata hannu in kai kabbara ta farko Allahu Akbar ka kama hannayenka shikenan sabburan kabbarori kurum zaka furta su ne ba tare da ka daga hannayenka ba hatta da cikin sallah ai wuri hudu ne kadai aka baka damar ka daga hannayenka kuma bayan haka ba inda aka baka damar sai ka daga hannayenka lokacin da zaka yi kabbara wallahu ta'ala a'lam hada dai mafi rinjaye ba a buƙatar ba sai ka daga hannayenka ba lokacin da zaka maimaita wannan kabbarorin ba ma ada kabbara harama wanda zaka daga hannayenka Allahu akbar sawa'un a sallar idi ko kuma sallar gawa wallahu ta'ala a'lam yace wa yahmadullaha wa yusalli ala nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam baina kulli takbiratayn yace zai gode wa Allah ya yabi ubangiji yayi godiya yi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama tsakankanin kowace kabbara da tsakankanin kowace kabbara guda biyu sai dai wannan shi ma babu wani dalili akan haka in ba hadisi Abdullah ibn Mas'ud ba wanda aka rawaito hadisi ne wanda Isma'il al-Qadi a cikin fadlus salati ala nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama ya ka hadisin yace hadisi ne wanda isnadin shi yana da inganci kuma yadda koyo an sa hanyoyi wanda a cikin al-majmu' haka Imam al-Albani a cikin Irwadu Galil ya kawo hadisin ya inganta hadisin sai dai babu wata mafaka wanda za a tsaya akan lalle idan an yi haka an yi kabbara guda biyu he an yabi ubangiji an gode mai gaskiya babu wani dalili kuma bayan wannan dalilin wanda yake tabbatar mana ko ba a samu ba wannan magana ce amalu sahabi ne abinda aka samu Abdullah ibn Mas'ud ne yana aiwatarwa ba wai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake aiwatar da haka ba tunda insha Allah sati mai zawa zan ƙara diba masalan shin yana iya kasancewa ijma'u sahabi babu wanda suka khalafa mai ko kuma da ko wanda suka wafaka mai ko dukkan sahabbai sun wafaka mai akan haka ثم يقرأ الفاتحة وسورة سنن يكرنت فاتحة يكرنت وتا سورة كما حكى معلمي سكاي اجماعي كما كوي دليلي نا حديثا ده امام مسلم يوتر شي حديث النعمان بن بشير يجي تي على لمن ذا الله صلى الله عليه وسلم يا كسنتي ينا كرنتاوا ranar idi ko lokacin da yake sallar idin shi sawa'un sallar idi na azumi ko na layya yana karantawa bayan suratul fatiha subbih subh rabbikal a'la da hal ataka hadisul ghashiya haka kuma aka rawaito riwaya ta imam muslim hadisin waqidul laythi abi waqidul laythi yace lalle annabi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana karantawa ranar idi qaf wal qur'anul majid yana karanta iktarbatis sa'atu wa shaqqal qamar suratul qamar wannan sune abinda aka samu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana karantawa yace wa yajharu fihi ma bil qira'a kuma yana bayyana karatun shi lokacin da yake sallata sallolin shi na idi wannan haka malamai suka yi ijma'i akan haka zan mu tsaya anan kasancewa lokacin mu ya ja abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu ladan shi kuskure da muka yi Allah ya gafarta mana Allah ya gafarta ma iyaye da kakanni da malumma Allah sanya aljanna ita ce makomansu ita ce makomanmu bukatunmu na alkhairi Allah ya biya mana abinda ba ma iya ba Allah ya iya mana ƴan uwa da amanna arziki da suke bara addu'a muna fatan kowa Allah ya biya bukatun shi ya shiga cikin al'amurran shi Allah ya datar da mu ya mana albarka yayi wa zurri'an mu albarka yayi wa abin da ya arzuta mu da shi na daga ilimi na daga dukiya albarka kuma haka yayi wa sauran kwanukan mu albarka wannan ƙasa muna fatan ubangiji Allah ya amintar da ita ya ba mu jagora jagorori na gari ya yalwata mana arzikin mu ya sanya mu ci shi hani'an mari'a Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka